mi sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki akan mita 88.5 da laifin mura zamani daga nan masallacin Juma'a dake hukumar shari'a ta jihar Kano, wato shari'a commission, inda a daidai wannan lokaci aka riga aka idar da sallar Juma'a ta wannan masallaci, kuma a wannan rana wanda limamin da ya jagoranci sallar kuma ya gabatar da huduba gabanin yin sallar, kuma yanzu haka kai tsaye ina tare da liman din, zamu ji inda hudubar ta maida hankali a takeice, amma suna a matakin farko.
To, suna Hussein Yakub Rano, komishina na daya a wannan hukuma ta shari'a mai albarka.
Kuma
komishina na daya a hukumar wannan shari'a.
Nace kuma limamin da ya jagoranci.
Eh, wanda ni na jagori haka ne, ni na jagoranci.
To, ko ina hudubar ta maida hankali a wannan rana?
To, hudubar mu ta maida hankali ne akan matsayin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna kauna gare shi a matsayin mu na musulmi wanda muka yadda dama mabudi na farko da ake shiga wannan addini shine kalmar shahada, kamar yadda ake faɗa da take da bangarori guda biyu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. To, mun yi magana akan wannan bangare musamman na biyu, cewar wato Annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya aiko mana da wannan addini da shi, wanda kuma wannan addinin shine musabbabin wato halittar mu ga baki ɗaya, kamar yadda Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ba halicci jinsin mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu. To, tunda kuma haka ne ya zama cewa bautar nan da Allah ya tashi aiko da wanda zai zo da wannan sakon sai aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to wannan yasa ya zama ba mu da wanda ya kai shi ballantana ma ya fi shi. To, wannan yasa muke ƙara jaddada wa mutane wato matsayinsa a dada sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a sani cewa dole ne duk wanda zai bauta wa Allah ya bauta masa da kyakkyawar niyya, sannan kuma ya bauta masa a bisa karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ya zama wajibi, kuma sannan ai wannan shine ma jigo ko sharadi na Allah ya kaunaci mutum ma gabaki ɗaya. Idan mutum ya zama cewa baya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah bai kaunace shi ba, domin me sharadi ne? Allah ya faɗa cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ka faɗa musu in dai kuna kaunar Allah to ku yi min biyayya, in kun yi wannan yuhibbukum Allah to kuma sai Allah ya so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, ya gafarta muku zunubanku, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne ko mai jin kai. To, amma kaga wannan in din nan shartiya ce, kamar yadda ake faɗa harshen Larabci kenan mafhum na mukhalafa na wannan, in ba ku yi haka ba, na in ba ku bi ni ba, to Allah ba zai kaunace ku kuma zai gafarta muku zunubanku ba. Saboda haka kuma muka jawo hankali a ƙarshe akan cewar wato abubuwa da suke faruwa yanzu a duniya, musamman abin da ya shafi a ƙasar Faransa wadda aka ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ko maimakon a ce shi shugaban ƙasar ya tsawatar ya nuna rashin jin daɗinsa a ƙalla ko saboda siyasar zaman lafiya ta duniya da ake da bukata, amma sai nuna cewa wanda ya wannan abin yana da ƴanci, mutum yana da ƴanci ya zai faɗi abin da ya ga dama. To, wannan ya sa muka godewa musulmi na duniya wanda suka nuna haɗin kai, suka ce duk abin da ya shafi ƙasar Faransa a ƙaurace masa, a daina saya turarensu ne a kayayyakin ƙere-ƙerensu ne, duk abin da aka san cewa daga ƙasar Faransa yake to a ƙaurace masa. Wannan zai sa su ma su yi asara wadda ke ta zahiri kafin kuma abin da za su je su samu a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in ba su tuba ba. To, saboda haka mun jawo hankalin mutane akan matsayi na biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shine ke tabbatar da musuluncin mutum da imaninsa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kamar yadda faɗa cikin hudubar, cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, ɗayan ku ba zai taɓa zama mai imani ba har sai ya fi ƙaunata, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fiye da yadda yake ƙaunar mahaifinsa da ƴaƴansa da ma mutanen duniya gabaki ɗaya. A ƙarshe kuma yake cewa ma wato duk al'ummata, kullu ummati yadkhulul janna, duk al'ummata za su shiga aljanna, illa man aba, sai wanda ya ki. To, sai mamaki ya kama sahabbai, suke cewa man yaba ya rasulullah, waye ma zai ki, waye za a ce ga aljanna, a ce zai shiga aljanna, ya ce ya ki. To, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan abin, da wanda zai ki sai ce man ata'ani dakhala aljanna, duk wanda ya mun biyayya to shi zai shiga aljanna garanti, sannan wa man asani dakhala annar ko faqad aba, wanda kuma wato ya saba min to shi kuma faqad aba shine ya ki shiga kenan, ma'ana shi zai shiga wuta kenan. Saboda haka a takeice wannan abin da hudubar mu take nunawa shine a tsaya ayi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma duk abin da za a yi a nemi tabbaci a addinance cewa wannan abun ya gangaro ta hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda ya tabbata to kace kada mutun ya ji tsoron zargin mai zargi ko ya ji tsoron wani abu ya aikata wannan abun a matsayin addinin da zai je haɗu da ubangiji da shi to wannan shine abin da hudu mu ta kunsa a
takeice to mi suraro hudu bar kenan daga bakin limamin a takeice da fatan Allah ubangiji ya ba mu ikon yin koyi da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma yi masa biyayya ta yadda zamu samu tsira a nan duniya da kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM Radio Zamani daga nan masallacin Juma'a na hukumar shari'a ta jihar Kano wato shari'a commission wassalamu alaikum.